Duk da Lukman ya ce ra'ayinsa ne bai shafi na ofishin kungiyar gwamnonin ba, ya nuna yadda jam'iyyar ke tafiya a kai, ya yi daidai da dalilan da suka sa aka kawar da tsoffin shugabannin jam'iyyar ƙarƙashin Adams Oshimole. Ba mamaki zargin tsawaita lokacin gudanar da babban taron zuwa watan Yuni ya kau, don kungiyar gwamnonin ta ba da tabbacin gudanar da taron a watan gobe.
Both Mr. President and the party have agreed that convention will take place in February. The appropriate organ of the party is the National.
Shugaban kungiyar gwamnonin Atiku Bagudu ke bayyana shirin gudanar da babban taron, amma ya ce haƙƙin ayyana ranar a watan gobe na wuyan kwamitin riko na jam'iyyar ƙarƙashin gwamna Mai Malabu ne.
Will announce a date.
Dattawan jam'iyyar irin su ɗan malikin Kebbi Musa Abubakar sun buƙaci jam'iyyar ta gyara matsalolin da suke tasowa don gudun yin sakiyar da ba ruwa.
Fata ga shugaban jam'iyya na ƙasa Mai Mala, ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take ba gaskiya ba ne, akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba. Abinda ya ci PDP shekara ta 2015 shi muke ji mu tsoro a APC, saboda ana ta ƙulle-ƙulle a cikin APC ɗinnan, kuma son zuciya da yadda nake so in yi in karya ko ba gaba ya yawa. Wanda Allah ya ɗora mu nauyi da gwamnoni da sanatoci da shugabanni na jam'iyya masu faɗa aji, a zo a cire girman kai, a cire sai na samu wanda nika so domin mu raya jam'iyyar nan. In ba haka ba, jam'iyyar APC fa za ta sha mamaki zaɓe na 2023.
Jin wannan ya sa 'yan jam'iyyun hamayya wasa wukar adawa don neman kawar da APC daga mulki a 2023, musamman in bangon ya tsage. Yunusa Tanko na jam'iyyar NCP ta marigayi Gani Fahimi, wanda ya taɓa takarar mataimakin shugaban ƙasa, ya bayyana wannan muradin.
Domin mun lura cewar in ba haka muka yi ba za mu iya kare jam'iyyar ita da APC ɗin ba, ko kuma ta PDP. Kuma in ka lura jama'a da yawa sun riga sun yi la'asar da jam'iyyoyin nan, saboda haka ya zama dole a gare mu don mu ƙwato 'yancin 'yan Najeriya cikin wannan hali ta kakanikayi.
Bace an kammala babban taron lafiya da samun shugaba da zai iya samun karɓuwa, ba za a gano makoma ko alƙiblar jam'iyyar APC ba. Abuja ta cika da manyan hotuna akan manyan alluna na masu son takarar shugabancin APC da akasarinsu tsaffin gwamnoni ne, irinsu Tanko Almakura, Abdulaziz Yari, Ali Modu Sharif, George Akume da sauransu. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.